Kaskai gidana gafarun wajana zara Rana me haske komai na duniya Idan na da gani ba tambaya ga yar da gaskiya saka da lafiya tauraruwa me haske samaniya ruwa abin so ko wace nahiya farar diya bin zanin zuciya kima Allah ya sani ke nake so ke ma kin sani kin ya haske matar zamani ina da sa'a ku ya sani ki gode Allah gode annabi irin ku kune yayin zamani zuciya ta tana ta farfasa azato na aike zansa dagari sai na sha fallasa Sandi erhu tu sama ko kasa matata ya ya zarrasa ke kai wa ya ya tarbiya mama afan kina nan lafiya kin kula da gida da lafiya ba dare kuma babu safiya ramadan me kama da ni yake da farid me san zance yake wace kilma malami yake kama da mama muhibba take chama na da banki aisha aisha era auta take sunana kaka ta aka samata in tayi kuka sai akula mata dino kike yi dare da safiya ya ya sing girma da kwari pick 4-5 says green up milk in zazakaria sana kanana har sai kai girma sun kare kwari sun yi hazaka
is going up.